أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. باي هكا هو ما سجر ما. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. منا ساكي جدد قديم مغا الله مدوكا كين سركي واندتكين إيكون سا دا أمنتي واسا دا كما قدرا واسا ya sake kaddara haduwarmu a daidai wannan lokaci mai albarka a wannan masallaci mai albarka Masjid Umar ibn al-Khattab radiyallahu ta'ala anhu a wannan unguwa ta diaspora a birnin Niamey jamhuriyar Niger. A yau muna asabar daren Lahadi 20 ga watan 12 watan Dhulhijja shekara 1447 bayan hijiran manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda ya daidai da 6 ga watan 5 shekara ta 2026 miladiya aihuwar annabi Isa illisahin ya tabbata, wanda kuma mun hadu a wannan waje mai albarka domin ci gaba da karatunmu na littafin Aqidatul Atfal fi Tauhidil Muta'al, aqidar yara cikin kadaita Allah madaukakin sarki, wanda idan ba a manta ba a darasi da ya gabata mun tsaya karshen tambayar da malam yayi yake cewa su'al hal yurallahu fi dunya, mun bada amsa sannan kuma muka kawo bayanai na malamai da suka yi akan wannan. Insha Allah ta'ala a yau zamu tashi a tambaya ta gaba da malam yake cewa su'al man nabiyuk, kenan tambayar da muka tsaya akan ta shine halil mu'minuna yarawna Allah yawm al-qiyama, wanda mun yi bayani akai. Kenan yau zamu tashi cikin ikon Allah, inda malam yace man nabiyuka, wane ne annabinka. Sai dai kamar yanda muke bayani cewa karatunmu yana tahiya ne a mataki kamar haka. Da farko zamu karanta tambayoyi sannan mu bada amsa, mu kai daidai inda muke so mu tsaya, sannan sai mu dawo mu yi bayani mu kawo hujjoji daga Alkur'ani da hadisi wanda suka zo suka yi bayani akan wannan magana da malam ya kawo, sannan kuma sai mu ga idan akwai wasu mas'aloli da zamu dauka karkashin wannan sai mu dauka. Malam yace su'al, tambaya ta gaba, yace man nabiyuka, wane ne annabinka? Jawab, malam yace nabiyyi Muhammadu sallallahu alaihi wasallam, yace annabina shine annabi Muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi. Wanda wannan bayani ne da malam ya fitar da daga cikin Alkur'ani mai girma, inda Allah madaukakin sarki yayi bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam, domin Allah madaukakin sarki yayi bayani game da ya aiko da annabawa. To bayan aiko da annabawa da yayi, to mu kuma da ya zamanto mu ne al'umma ta ƙarshe, sai Allah madaukakin sarki ya aiko mana da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a matsayin shi na annabi a wannan al'umma. To akwai dalilai da yawa da suke nuna cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine annabin da Allah madaukakin sarki ya aiko. Daga ciki malamai suna kawo hujja shine abin da ya shahi qissar Abi Lahab ammu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam, wato qissar Abu Lahab baffan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, dan uwan baban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Me yasa malamai suke kawo wannan a matsayin hujja? Saboda sura guda sukutum ta sabka a cikin Alkur'ani ita ce, idan ka diba za ka ga ita ce sura ta 111, ita ce suratul Masad Allah madaukakin sarki yace bismillahir rahmanir rahim tabbat yada abi lahabin wa tab ma aghna anhu maluhu wa ma kasab sayasla naran dhat lahab wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan aya ko wannan sura da take bayani akan Abu Lahabin da kuma matarsa. Allah madaukakin sarki bayan bismillah yace tabbati yada abi lahabin wa tab, hannayen Abu Lahab sun tabe tabewa ta hasara, ma'ana Abu Lahab yayi asara. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, Allah madaukakin sarki yace dukiyarsa da duk abin da ya tara shi Abu Lahab ba za su amfanar da shi game da komai ba. Duk abin da ya tara a duniya da dukiyarsa da ƴaƴa duk ba za su amfanar da shi a gaban Allah madaukakin sarki ranar tashi alƙiyama ba, domin yayi asara. Sai Allah madaukakin sarki yace sayasla narun zat lahab, Allah yace da sannu zai shiga, za a shigar da shi wuta wadda take ma'abuciyar ruwa, ma'abuciyar ci. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, sai Allah madaukakin sarki yace da kuma matarsa shi Abu Lahab hammalatal hatab, wadda take daukan kayayuwa tana sawa a hanyar da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake bi. Sai Allah madaukakin sarki yace fi jidha hablum min masad, a cikin wuyanta, a jikin wuyanta a ranar tashi alqiyama akwai igiya wadda take ta huta a ranar tashi alqiyama. To wannan malamai suna kawo wannan sura a matsayin hujja ce da take nuna tabbas Annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne. Me yasa suke kawo wannan? Saboda kadiba kaga tun Abu Lahab yana da rai, sai Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan sura akan cewa Abu Lahab ya zama dan wuta, ya tade wuta zai shiga. Amma abin da zai baka mamaki, har Abu Lahab ya mutu kuma bai musulunta ba. Bayan kuma lokacin da Allah madaukakin sarki ya sabkar da wannan ayar, wannan surar, sai da Abu Lahab ya rayu sama da shekara kusan 10 sannan ya mutu. Amma ko da wasa, ko da munafici bai zo yace ya musulunta ba, domin lokacin da wannan sura ta sabka, Abu Lahab ya zama dan wuta kenan a bayanin da Allah yake badawa. To kaga ko babu wanda zai shiga wuta sai wanda bai yi imani da Allah ba. To yaya aka yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya san da cewa Abu Lahab ba zai taba musulunta ba, tare da cewa akwai wasu daga cikin kafirai wanda suka musulunta bayan a da su ba musulmai ne ba, bayan sun yaki musulunci? Kamar idan ka dauka irin su Abu Sufyan, Abu Sufyan zaka ga ya rayu a Makka kafin ya musulunta, daga baya ya musulunta radiyallahu ta'ala anhu, kafin ya musulunta ya kasance shine jagoran sojoji na yaki lokacin da aka yi yakin Uhud da kuma lokacin da aka yi ghazwatul Khandaq. Duk wannan lokacin shi ya zamanto shine jagora wajen yakar musulmai, bai musulunta a lokacin ba, amma dai daga baya sai da yazo ya musulunta ya zamanto sahabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam. Amma Abu Lahab bai musulunta ba. Me yasa? Saboda tuni Allah madaukakin sarki ya sabkar da sura sukutum da guda da take bayani akan wuta zai tafi. To kaga wannan malamai suna kawo wannan sura a matsayin cewa dalili ne da yake nuna cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam annabin Allah ne. Domin da ba annabi bane ba, Allah ba zai bashi labari ba, kuma da Abu Lahab sai ya zo ya musulunta koda da munafici ne, dan ya nuna cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yayi kuskure. Amma kaga da yake manzo ne na Allah, kuma Allah ne ya aiko da shi, kaga Abu Lahab bai zo yayi me ba, yayi wannan yazo ya musulunta koda da gangam ne. To sai dai kuma bayan shi akwai ayoyi da yawa da suke nuna Annabi sallallahu alaihi wasallam shine ma'aikin Allah. Daga ciki idan ka je cikin suratul Saff, Allah madaukakin sarki yayi bayani a cikin aya ta 6, Allah madaukakin sarki yake cewa وإذ قال عيسى ابن مريم وإذ قال عيسى ابن مريم يا بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد فلما جاءهم بالبينات قالوا هذا سحر مبين الله مدوكين سركيتي كتنا يا يندا النبي إيسى دم مريم yake gaya wa banu isra'ila cewa lalle shi annabi isa ba manzo ne na Allah da Allah ya turo shi zuwa gare su musaddiqan lima bayna yadayya min at-taura yana gaskata abin da yazo kafin shi na at-taura wato ma'ana annabtar annabi Musa wa mubashshiran bi rasul sannan kuma ni ina zuwa ne in yi muku bishara da manzo da zai zo bayana ya'ti min ba'di zai zo bayana idan yazo kuma ga sunan shi ismuhu ahmad sunan shi ahmad wato ma'ana shine annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam to wannan ayar tana daya daga cikin ayoyin da suke nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ma'aikin Allah ne kamar yanda malumai suka ambata sannan kuma zaka ga hatta a can cikin suratul fath a karshe Allah madaukin sarki ai ya bayyana mana inda ya kirayi sunan Annabi sallallahu alaihi wasallam da Muhammad kin kai tsaye cewa shi manzo ne Allah madaukin sarki bayan ya ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wal bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli walau kafa billahi shahida a cikin suratul fath Allah madaukin sarki ya ce huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli huwa alladhi shi Allah shine wanda arsala rasulahu bil huda wanda ya aiko da manzansa da shari'a wa dinil haqqi da addini wanda yake na gaskiya li yuzhirahu ala ad-din kulli danya bayyana shi ya fitar da shi ya zamanto ya dora shi a saman kowanne addini ya zamanto shine fifikon addini mafificin addini sai Allah madaukakin sarki yace wa kafa billahi shahida ya isha Allah madaukakin sarki ya zamanto shine mai shaida anan mai hadda alqur'ani sai yayi hankali kamar yadda ayat cikin suratul saffi ta shigo mini da nazo karanta wannan ayar domin a cikin suratul saffi Allah madaukakin sarki yake cewa huwal ladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu ala ad-din kulli walau karihal mushrikun to kaga sai mutun yayi taka tsantsan ita kuma wannan aya ta cikin suratul fath a karshen ta sai Allah ya ce wa kafa billahi shahida ya isha Allah ya zamanto shine mai shaida akan cewa ya shaida lalle shi ya aiko da manzo sallallahu alaihi wasallam to sai Allah ya bayyana sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a aya ta gaba Allah madaukin sarki yace shine ya aiko da manzo dan ya zaman yazo da shari'a da kuma addini na gaskiya to wane ne wannan manzon dan kawai wani yazo yace ai shine manzon da Allah ya aiko dan kawai wani yazo ko wata mace ta zo tace ita ce annabiyar da Allah madaukin sarki ya aiko to sai Allah ya yi bayani sai yace Muhammadur Rasulullah sai Allah ya ce annabi Muhammad manzon Allah kenan shine manzon da Allah madaukin sarki ya aiko to sai Allah madaukin sarki yayi bayani game da waɗanda suke tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sune sahabbai Allah madaukin sarki ya bada labarin yanda suke mu'amala tsakankanin su da kuma yanda suke mu'amala da kafirai mushrikan Makka da duk wani mushriki Allah madaukin sarki yace wallazina ma'ahu ashidda'u 'alal kuffari ruhama'u bainahum تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود ذلك مثلهم في التوراة ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين آمنوا وعملوا الصالحات منهم مغفرة وأجرا عظيما kaga Allah madaukin sarki sai bayani game da siffofi da mu'amalar sahabbai yanda take ga musulmai ɗan uwansu da kuma waɗanda suke ba musulmai ba a takaice dai ayoyi suna da yawa wanda suke nuni akan mi akan cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine mi shine manzon da Allah madaukin sarki ya aiko wanda kuma idan mutun ya bibi alqur'ani zai samu ayoyi da dama wanda ba za mu tsaya akan wannan ba za mu shiga gaba ta gaba to kaga wannan hujjojin kadai sun isa su nuna maka cewa annabi sallallahu alaihi wasallam annabi muhammad shine manzon da Allah madaukin sarki ya aiko shi yasa malam yace su'al man nabiyuk wane ne annabinka wane ne manzonka sai malam ya bada amsa kai tsaye yace nabiyyi muhammadun sallallahu alaihi wasallam annabi na wato annabin da nake bin karantawarsa shine annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi malam yace tambaya ta gaba su'al sai yace halin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nurun wanda na shiga bayani akan tambaya ta farko din da ban bi ka'ida ko jerin karatunmu da muke yi ba yanzu zan ci gaba daga bayan in dawo in yi bayani kenan malam yace halin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nur shin wai annabi muhammad tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi shi haske ne ma'ana da haske aka halicce shi ko ko shi menene da me aka halicce shi malam yace la yace ba a halicce shi da haske ba huwa basharun shi ma dan adam ne walakin yuha ilayhi sai dai ana yi mishi wahayi dan adam ne ba kaman mu ba shi ana mishi wahayi malam yace su'al tambaya ta gaba yace hal huwa hayyun aw mayyitun yace shin annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam hayyun shin rayayye ne har yanzu aw mayyitun ko kuma ya koma ga Allah ya mutu ya rasu jawab sai malam yace huwa mayyitun a ai annabi ya koma ga Allah madaukakin sarki wa dinuhu baqin ila yaumil qiyama sai dai addinin sa zai wanzu har ranar tashin alqiyama tambayar da zamu tsaya akan ta sai malam yace su'al yace bimadha ja'a nabiyuk yace da menene annabinka yazo da shi ma'ana annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam kenan jawab sai malam yace ja'a biddinil islami yace yazo ne da addinin musulunci to ina ga kan wannan tambaya ya kamata mu tsaya sai mu dan yi karin bayani game da wancan tambayoyi da muka karanta malam yace su'al halin nabiyyu sallallahu alaihi wasallam nur shin annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne malam yace la annabi sallallahu alaihi wasallam ba haske bane ba huwa basharun shi dan adam ne mutun ne walakin yuha ilayhi sai dai shi mutun ne amma hu ana mishi wahayi kenan ya zama annabi kenan shi yasa idan kadi bi alqur'ani kadi bi sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da magabata na kwarai zaka ga suna tsayawa duk inda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tsaya da duk inda Allah madaukin sarki ya tsaya daga cikin irin wannan tambayoyi suna irin cikin irin ababan da ake ta gardama ko ake ta maganganu akan su saboda akwai waɗanda suke ga cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba dan adam ne ba mutum ne ba a'a wai an halicce shi da haske ne wasu kuma suna ganin cewa a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam mutum ne wanda an same shi ne daga mahaifi da mahaifiya kamar yadda ake samun sauran bayin Allah madaukakin sarki wanda kuma wannan ita ce magana mafi inganci abu na farko shine zamu san da cewa annabi sallallahu alaihi wasallam mutum ne dan adam Allah madaukin sarki ya halicce shi sannan kuma shi bawan Allah ne kuma annabin Allah ne amma shi ba Allah bane ba kuma ba wani yanki bane daga Allah madaukakin sarki ta ina za a dauki wannan da yawa ayoyi da yawa suna nuna haka aya ta farko wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da kanshi ya ambata Allah madaukakin sarki yake cewa qul innama ana basharun mithlukum yuha ilayya annama ilahukum ilahun wahid faman kana yarju liqa'a rabbihi faly'amal 'amalan salihan wa la yushrik bi'ibadati rabbihi ahada a karshen suratul kahf Allah madaukakin sarki yake bayani qul ya manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kace innama ana basharun innama kadai ni tufidul hasr tana nuna kawai abinda zai zo a nan gaba shi kadai ne in banda wannan abin ni ba kowa bane sai wannan abu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innama kadai ku sani mu kadai ni basharun dan adam ne mithlukum irun ku ma'ana wajen halitta kenan ba wai wajen daraja da wajen matsayi da wajen kyawun halitta ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace ni kamakku ne ni ma dan adam ne irin ku wajen halitta yanda aka halicce ku yanda Allah ya halicce ku haka ni ma Allah ya halicce ni bambanci na da ku yuha ilayya ana yin wahayi gare ni Allah yana mini wahayi wane ne ake ma wahayi shine annabi duk wani wanda ba annabi ba Allah madaukakin sarki baya mishi wahayi to wannan shine bambancin annabi sallallahu alaihi wasallam da wa da mu mutun ne kaman mu wajen halitta amma fa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya sha bamban da mu saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam na farko shine ajwadun nas shine wanda yafi kowa kyau yafi kowa kyauta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyauta yafi kowa tausayi abu na farko kenan sannan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma shine wanda yafi kowa matsayi a wajen Allah madaukakin sarki hatta mala'ikun Allah ba su kai annabi sallallahu alaihi wasallam daraja da matsayi a wajen Allah ba wannan abu na biyu kenan sannan abu na uku annabi sallallahu alaihi wasallam yana da wasu mu'jizoji da Allah ya bashi wanda bai bayo kowa hatta sauran annabawa da manzanni Allah bai basu ba sai shi kadai abu na farko daga ciki yanda zaka gane manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne amma ba irin ka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan zufa ta hito daga jikin shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam zufan nan tana kamshi ta fitiraran almiski kamshi amma duk wani wanda ba shi ba idan yayi zufa wari take yi manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma yafi kowa kyau fuskar shi haske take yi Aisha radiyallahu anha tace mutanen nan matan nan da suka yanka jikin su lokacin da suka ga annabi Yusuf tace da za su zo su ga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a yanzu tace to da bata sanya ya za su yi ba da abinda za su yi sai yafi yanka jikin su da suka yi saboda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yafi kowa kyau yana haske fuskar sa tana haske sannan kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya bashi wata irin falala wanda mu'jiza ce manzon Allah yana sa hannun shi cikin ruwa sai kaga ruwa yana fitowa daga tsakankanin yatsun shi wata rana ana cikin tafiya za a tafi yaki ko wani abu makamancin haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam guzurin sa na ruwa ya kare aka nemi ruwa aka rasa sai ga wata baiwa Allah ta zo sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya tura irin sayyidina Ali da wani su je su kawo ruwa da suka tai sai suka gamu da wata baiwa Allah ta dauko ruwa tulunta a cike sai suka ci tambaye ta ina za su samu ruwa sai tace musu ai yanzu tsakanin su da ruwa sai sun yi tahiyar kwana biyu za su samu ruwa daga inda suke to ai ko tun daga ruwan ta nan ai ko kun san sai dai ai amfani da shi suka ce wallahi sai mun kai ki wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai aka tafi da ita wajen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sai yayi addu'a a wannan ruwan ya sa hannun shi ana shan wannan ruwan sai da kowa ya sha ruwan nan ya koshi kowa ya sha ya koshi amma aka ce wannan ruwan yanda ka san ba a taba shi ba kaman ma an kara shi to wane ne zai iya irin wannan sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wai dan mu gane annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne bawan Allah ne amma ba kaman mu ba shi daban yake da mu saboda abubuwan shi ga baki ne masu falala ne suna da fifiko da mu mu yanzu in ka dauko ruwa fiyawa ta na dala biyar ma da kai bismillah kai ka sabke alqur'ani ka toha mishi billahi lazi ko gutu gudanar ruwa ba zai karu ba zaka shanya abinka dai wannan dai shi dai ne to wai dan mu gane cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya sha bamban da mu amma dai bawa ne na Allah kuma dan adam ne Allah madaukakin sarki yake ambatawa a farkon suratul Isra Allah madaukakin sarki yace subhanallazi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil harami ila al masjidil aqsa allazi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir Allah madaukakin sarki yace subhanallazi asra bi 'abdihi sarkin zati ya tabbata ga allazi asra bi 'abdihi wanda yayi tafiyar dare da bawansa wane ne ake magana akan shi shine annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga da ba dan adam ne ba da waɗanda suke kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam matsayin Allah kaga anan Allah madaukakin sarki ya musu raddi musu ma sani ba domin Allah madaukakin sarki ya ce shi yayi tafiya da bawansa dan ka gane annabi sallallahu alaihi wasallam bawa ne kuma annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne kamar yadda muka karanta waccan aya. To sai dai akwai wa'inda suke fassara, akwai wata aya da ta zo wadda ta yi magana akan annabi sallallahu alaihi wasallam, sai Allah ya kira shi da haske. To wannan shi ya rudu wasu daga cikin mutane, wasu daga cikin musulmai wanda su ba su fahimta ba, sai suke ganin cewa annabi sallallahu alaihi wasallam haske ne. Wannan ayar Allah madaukakin sarki yana bayani cewa shi ne ya zo a ƙarshen ayar. Allah madaukakin sarki yake cewa qad ja'akum nurun minallahi in ban manta ba, qad ja'akum nurun minallahi, haqiqa tabbas ya zo muku nurun minallahi, haske daga wajen Allah madaukakin sarki, wa kitabun mubin, da kuma littafi wanda yake mabayyani. To wannan ayar da suka zo fassara qad ja'akum minallahi nurun, haqiqa haske ya zo muku daga wajen Allah madaukakin sarki. To malaman tafsiri sun fassara wannan nurun anan shine annabi sallallahu alaihi wasallam. Jumhurun malamai na tafsiri sun tafi akan annabi sallallahu alaihi wasallam ake nufi. To kaga sai Allah madaukakin sarki yace haqiqa haske ya zo muku daga wajen Allah madaukakin sarki, ma'ana annabi sallallahu alaihi wasallam. To su da aka faɗi wannan sai suka ce kawai ai shikenan, ai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne. To kaga wannan suna cikin kuskure, saboda Allah madaukakin sarki bai taba faɗin haka ba da kanshi. Shi abin da yake nufi nurun qad ja'akum minallah, haqiqa ya zo muku daga wajen Allah, hasken nan annabi sallallahu alaihi wasallam, ma'ana wai abinda kamar yanda malamai suka fassara shine me, shine ya zo muku haske na shari'a kenan. Shi manzon Allah ya zo da hasken shari'a ne, sannan kuma ya zo da hasken annabta, sannan kuma ya zo da hasken imani. To wa'innan abubuwan saboda haske ne su game da abubuwan da suke kishiyantar su, sai Allah madaukakin sarki ya kira shi da nuru, ba wai dan da nushi da hasken aka halicce shi ba. Me yasa aka faɗa haka? Saboda idan ka diba da suka ce nurul hidayah ake nufi, hasken shari'a, saboda duk wani hanya wadda ba shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba duhu ne, zalunci ne, bata ce. To saboda shari'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam haske ne, shi yasa wai maimakon a ce Allah madaukakin haqiqa ya zo muku manzo, sai Allah ya kira shi da nurki, iya daga cikin sunan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kira, ko sifa ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da ake kiran shi da shi, nur kenan, haske, ba wai dan mi ba, dan da hasken aka halicce shi. Sannan da aka ce kuma nurur risala, hasken annabtaka, hasken manzo, hasken annabtaka da ya zo muku, ma'ana da mutane sun kasance cikin jahiliya, cikin bata, babu manzo, babu addini, mafi yawanci duk saura sun bace. Domin dama ai Allah baya aiko da annabi ko manzo, baya aiko da manzo sai idan mutanen nan sun bace, sun sabka daga kan tafarki madaidaici, sai Allah ya turo da annabi dan ya maida su tafarki madaidaici, ya turo da manzo kenan. To sai Allah ya aiko da annabi sallallahu alaihi wasallam, saboda da babu wannan risalar, giya suke sha, suna yin zinace-zinace, ana zalumta ƴan uwa mata, ana zalumta bayin Allah, ana zalumta kaza, ana kaza, ana cin dukiyar mutane, ana kashe mutane, ana kaza, ana kisa, ana kaza, sai Allah ya turo da annabi sallallahu alaihi wasallam da annabta. To wannan zuwan annabtan sai ya zamanto haske ne, domin idan ka kwatanta da batar da ake ada, sai kaga waccan batan duhu ne. To yanzu da wannan shari'ar ta zo, ma'ana haske ya zo kenan. Shi yasa sai Allah ya kira da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da nur anan. Sannan kuma nurul iman, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya zo da mi da imani, duk wanda ya dandan zakin wannan imanin, to akwai wuya ya bar shi. To shi yasa sai aka kwatanta shi da nur, ba wai dan mi ba, ba wai dan abin da ya shahi haske ne, da haske aka me yake da suna aka halicce shi ba. To wannan yake nuna cewa annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne, ba haske ba. Shi yasa zaka ga ahlus sunna wal jamaa idan suka zo karkashin wannan ayar suna cewa lalle annabi sallallahu alaihi wasallam basharun makhluqun min abin wa ummi wa ummi, manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne, wanda Allah madaukin sarki ya halicce shi mutun ne wanda Allah ya halitta wanda aka same shi daga mahaifi da mahaifiya domin Allah madaukin sarki idan ya tashi halitta yana yin abin da ya shahi halitta ne kusan ta ɗan adam yayi halittu kala 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 na horko shine Allah madaukin sarki ya halicci ɗan adam da ƙasa ba tare da uwa ba ba tare da uba ba shine annabi Adam alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki ya halicce shi ne da ƙasa shine farkon halitta a ɗan adam kawai shi an halicce shi da ƙasa sai Allah ya ce kun fayakun sai ya kasance sai Allah ya busa mishi rai wannan nau'in halitta ta farko da Allah yake ma ɗan adam kenan nau'in halitta ta biyu shine nau'in halitta da Allah madaukin sarki yake yi da mahaifi ba tare da mahaifiya ba shine awwa hawwa matar annabi adam Allah madaukin sarki ya halicce ta ne da hakarkarin annabi adam nan na bangaren hagu kaga daga jikin annabi adam aka yi mi aka halicce ta da wannan malamai suke cewa duk wanda zaka ganshi shi kadai a rayuwar shi ma'ana suke cewa dole dan adam namiji yana da bukatuwa zuwa ga mace me yasa saboda dama can a jikin shi take daga jikin shi aka hudda ta haka zalika ita ma mace tana da bukatuwa zuwa ga namiji shi yasa zaka ga duk wanda zai kai matakin da ya kai yayi aure sannan aure bai sha mishi kai ba malamai suke cewa alama baya da lafiya kenan suka ce saboda dan adam idan yana nan aka samu aka cire mishi wata gaba a jikin shi zaka ji yana shiga cikin damuwa bai ci ka dan adam na kwarai ba baya da kamala har sai idan an maido mishi wannan gabar ta jikin shi to sai suka ce kaga da Allah madaukakin sarki ya halicce awwa da hakarkari na jikin annabi adam wannan yake nuna dole maza suna bukatuwa zuwa ga mata haka su ma mata shi yasa ma zaka ga aya sari'iya da Allah madaukakin sarki ya bayani a cikin suratul rum da Allah madaukakin sarki yace wa min ayatihi an khalaqa lakum min anfusikum azwajan litaskunu ilayha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahma Allah madaukakin sarki yace yana daga cikin ayoyin sa an khalaqa lakum ya halitta muku min anfusikum ku maza daga jikinku to shi yasa malamai suka ce kaga idan aka cire maka hannu zaka ji ba dadi ba zaka cika ba sai in an maido maka wannan hannu suka ce to kamar haka ne to nau'in halitta ta biyu da Allah yake yi kenan yana halitta dan adam ba tare da mahaifiya ba da mahaifi kadai kamar yanda Allah ya halicci Hawwa kenan matar annabi Adam nau'in halitta na uku da Allah madaukin sarki yake yi shine Allah madaukin sarki yana halitta dan adam da uwa ba tare da uba ba annabi Isa alaihi salatu wassalam Allah madaukin sarki ya halicce shi ne ta hanyar nana Maryama kadai ba tare da mahaifi ba cikin suratu Maryam cikin suratu Ali Imran zaka ga Allah madaukin sarki yayi bayani in ka zo cikin suratu Maryam zaka ga yanda Allah madaukin sarki yayi bayani yanda abin ya kasance Allah madaukin sarki yake cewa wadhkur fil kitabi Maryam إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول قال إنما أنا رسول ربك لأهب لك غلاما زكيا قالت أنى يكون لي غلام ولم يمسسني بشر ولم أك بغيا قال كذلك قال ربك هو علي هين ولنجعله آية للناس ورحمة منا وكان أمرا مقضيا كاغا الله مدوكين سركيكي بعد بياني لوكاتين دا ياين دا مريم ta fita ta yi bangaren gabas ta bar me yake da suna ƴan uwanta ma'ana ƴan garinsu ta fita ta bangaren gabas ta yi nisa fattakhadhat min dunihim hijaba sai da ta yi nisa gare su ba su ganin ta ma sai Allah ya ce to lokacin da muka yi nisa da ita ta yi nisa ba mai ganin ta fa arsalna ilaiha ruhana sai muka aiko mata da ruhinmu anan malamai suna cewa shine mala'ika jibril Allah madaukakin sarki ya aiko da mala'ika zuwa gare ta فتمثل لها بشرا سويا sai yayi mata shigan mutun saurayi wanda yake mai madaidaici ma'ana wanda ya cika saurayi babu yarinta a tattare da shi kuma bai tsuwa ba madaidaici dan saurayi suna cewa shekara 30 zuwa 33 haka dai mafi yawanci tana ganin shi amma saboda tsoron Allah kaga yanda mata masu tsoron Allah suke kenan ta san ba muharramanta ba muharramanta ne ba tana ganin shi sai ta ce qalat inni a'udhu birrahmani minka in kunta taqiya lalle ni ina tsoron ina roƙon Allah ya kare ni ina roƙon Allah mai rahama ya tsare ni daga gare ka in kunta taqiya in ka kasance kai kana jin tsoron Allah kaji tsoron Allah kaka zo kusa da ni sai ya ce mata ki kwantar da hankalinki aini ma'aikin Allah ne Allah ne ya aiko ni innama ana rasulu rabbiki li ahaba laki ghulaman zakiya dan in miki bishara da cewa Allah madaukin sarki zai azurta ki da da haba malam Aisha yasa nana Maryama tarki ce tace to qalat anna yakunu li ghulamu ya zai in samu da ni walam yamsasni basharun alhali wani da namiji bai taba taba shafa ta ba ma ballantana kuma a ce ma zan samu da ta yaya zai in samu da anan malumai suka ce kinaya ce ake akan jima'i babu wani da namiji da ya taba tarewa da ita to ya zai ta samu da kadiba ka gama mata kwarai kenan sai mala'ika sai ya ce mata ai wannan abin da hukuncin da Allah madaukakin sarki ne ya hukunta haka Allah ya faɗi za mu sanya shi ya zamanto aya ga mutane ne kuma ya zama ayar ku kai sai mala'ikan ya ce mata kuma ba wani neman shawara kike ba wa kana amran maqdiya wannan al'amarin an rige da an yi Allah ya rige da ya hukunta ko kina so ko ba kiya so ki yarda kake yarda sai an yi wannan abu dole sai ya kasance to ya sai Allah madaukin sarki ya ce sai mala'ika ya mata gusa nan take sai ta samu juna biyu da har ya kai lokacin da aka fara nakuda ta aifu a wannan lokacin to a takaice dai wannan shine nau'i na uku na halitta da Allah madaukin sarki yake ma bayi ko kuma yake halitta ɗayan adam amma wannan nau'in guda uku nau'in halitta guda uku suke bantattu ne ga kadai iya wanda muka ambata annabi adam shi kadai ne Allah madaukin sarki ya halitta ba tare da uwa da uba ba da an ga yaro jariri yanzu ba za a ce haka Allah ya halicce shi ba tare da uwa da uba ba a'a annabi adam kadai ne yake ban Allah yake bance shi da wannan haka zalika kuma ba za a zo mutun namiji yazo da diyamace ko da yazo yace ai Allah madaukin sarki ya halitta mishi a'a ba zai yi ba saboda bayyayuwa namiji shi kadai yanzu ya aihu yake bance awwa hawwa kadai ne wannan halittar dan adam ta bangaren uba kadai yake bance awwa kadai ne sannan kuma baya yiwa yanzu kawai mace ta zo ta kawo da ta ce haka Allah madaukin sarki ya irin na Maryama irin na Annabi Isa a'a ba zai yi ba Allah ya kebance Annabi Isa kadai ne to wannan nau'in halittun guda uku nau'in halitta guda uku sun kebance wa'innan bayin Allah guda uku kadai ne to manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya shigo cikin nau'in halitta ta hudu da Allah madaukin sarki yake yi wanda dukkan mu mun sharaka ciki amma abinda mutane ba su ganewa shine cewa manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan wai mutanen nan kuma suna karanta sira su ne ake ta fama kwanan bayan nan ko kuma ake ta fama kan matsaloli ga sunan na aqida ko na iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam so kuma suna tabbatar da cewa iyayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallam su suka haife shi amma kuma kai suna zuwa kuma su dawo su ce wai haske ne to ya ne aka yi haka manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan adam ne amma bambancin shi da mu a fili yake dan adam ne ba kaman mu ba shi annabi ne da zaran an ce maka ko annabi an kare zancen ka ringa kwatanta shi da dan adam ma bai ma kai bai ma taso ba saboda annabawa kai a zatin halittar su kadai Allah baya halittar su da nakasu baya halittar su da nakasu sai dai Allah ya jarrabi annabi da wata rishin lahiya ko wata musiba irin su annabi ayyuba da Allah madaukin sarki ya jarrabe su da rishin lahiya cuta ba wai Allah ya halicce su ne da nakasu ba a'a sai dai Allah ya jarrabe su da irin wannan kamar annabi sallallahu alaihi wasallam wata ran zaka ga ana cikin yunwa babu abinci Aisha radhiyallahu anha tace muna ganin shinshirin wata guda uku a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babu ba a dawo abinci a gidan ba kawai al-aswada ne ake ci bakake guda biyu dabino da ruwa kawai ake sha a gidan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam khairu khalqillahi ajma'in wata biyu dabino da mi da ruwa amma yanzu zaka ga mace ta caza ma namiji kai dole dole sai ta sa shi wani lokaci ya ta yayi sata ma wallahi wanda suke sata idan nace sata bi ma'anar kalima kowace irin sata da satar da ake yi da dan bik da saboda ka san akwai satar da ake yi da bik wallahi billahi akwai satar da ake yi da bik akwai satar da ba da bik ake yi ba ana dirawa gidan mutane a dauke ko kuma a je a sace mu wani abu satar da ake yi da bik shine mafi yawanci satar da ake yi a ma'aikata a ma'aikatu na gwamnati ko ma'aikatu wanda ba na gwamnati ba shikenan sai a zo an samu wani proje za a yi wani proje za a kashe 2 miliyar saman takarda sai a rubuta 20 miliyar za a kashe ha kaga an sace 2 miliyar kenan to wannan a takarda kenan an yi sata 2 miliyar kuma sai 20 miliyar ta fita gashi nan a takarda 20 miliyar aka kashe amma wasu 2 miliyar ne suka kashe 2 miliyar satar ta aka yi kaga wannan sata ce to wasu da suke yin irin wannan satar da wanda za su je su dira wallahi wasu mafi yawanci mata ne suke sa su wannan saboda mafi yawanci a yanzu mata ba su iya hakura da halin da mijin su yake zaka ga mace ta dora ma namiji sai yayi mata kaza sai yayi mata kaza kaga bawan Allah lissafi ya kama shi a titi wata kila yana lissafi a titi har mai taksi sai ya tsaya ya da ta tsira shi ne yake shi kuma bai san ba lissafi ne ya mishi yawa har yana ma hannu haka da sauransu to shi yasa ɗan uwa mata a kiyaye a dibi gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam gidan da yafi kowane gida daraja amma radda aka samu alhamdulillah a ci mai kyau radda ba a samu ba ayi hakuri a samu ayi amfani da abin da aka samu wannan shine sunna ta rayuwa domin rayuwa ta gaji haka yau akwai gobe babu wannan haka yake dole sai mutane su yi hakuri sannan mu ma maza a ji tsoron Allah maza radda Allah madaukin sarki yayi budi aka dan samu aljihu ya dan yi nauyi to iyali su ma su san aljihu yayi nauyi amma kada ka zaman to kullum kai kawai babu dole a samu matsala amma radda aka samu su ji akwai bambanci wannan shine abin da ya kamata to ka diba ka kawai gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ne ake yin haka wannan ba wai kaskanci bane ma a'a ba wai dan a nuna me yake da suna kaskanci ga gidan Annabi sallallahu alaihi wasallam ba haka ne ba ko kadan dan a koya mana darasi ne mu wa'inda Allah ya aika mana da Annabi sallallahu alaihi wasallam wani irin darasi darasin shine duk girma da irin matsayin da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake da a wajen Allah amma wataran akwai wataran babu a gidansa to dan ka gane ki gane wataran ana iya zamantawa babu komai a gidan zai fita wajen aikin shi zai tafi wajen kasuwa amma bai samu bai yi cinikin komai ba to sai ayi hakuri a dan tattaro dan abin da ada kai a gida a dan yi maleshi a ci a huje wannan shi dai ne abin da zan fadi karkashin wannan to kaga sai suke ganin cewa bayani kenan da nake akan waɗanda suke ganin cewa da Allah madaukakin sarki yayi bayani akan abin da ya shahi Allah madaukakin sarki hakika ya zo muku daga wajen Allah abin da ya shayi haske shine Annabi sallallahu alaihi wasallam sannan kuma da littafi wanda yake mabayyani sai suke ganin cewa ai nur bi ma'ana an halicci Annabi sallallahu alaihi wasallam asalin halittar shi da haske to wannan kuskure ne domin Allah madaukakin sarki ba haka ya faɗa ba domin Allah madaukakin sarki ya ambata shi yasa yake da kyau aljamu bainan nusus kenan hada nasoshi kenan a dauko wancan nassin a dauko wancan a hada su sai a ga natijar da za ta bada domin in aka ce da bangare guda za a yi aiki duka dai alqur'anin ne amma in an ce da aya guda za a yi aiki wa akwai matsala yanzu in an ce to nan dai Allah madaukakin sarki ya ce qad ja'akum minallahi nurun wa kitabun mubin hakika ya zo muku haske shine Annabi sallallahu alaihi wasallam to mun shi haske to wannan aya kuma da Allah madaukakin sarki yace kul innama ana basharun mithluhu ita kuma ina zaka kaita sai su ce ai ma anan ai ma ce annabiya ma ce mai korewa ai suna cewa kul ya manzo Allah kace inna lalle ma ni kwata-kwata ni ba basharun mithlukum bane ba dan adam ne irin ku ba mutum ne irin ku ba wannan kuma wannan fassara ce da suke kawowa suna ta ba kansu wahala tare da cewa idan kuma an zo su yarda da cewa mana ma annafiya ta cikin suratul zariyat ita kuma ba su yarda da ita sai su ce ba sai annafiya ba da Allah madaukin sarki yake cewa ni wama khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun sai su ce ba ma ji annafiya ba anan saboda mi saboda ba su so domin in an ce Allah ya halicci mutane ne dan su bauta mishi sai su ce ai ba haka ne ba saboda suna so su dan bullo ta wannan bangaren amma can inda suke so su yi daidai da son ransu sai su ce ai ma ji annafiya wai Allah mu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah madaukin sarki yana nufin wai shi yana cewa manzo shi ba irin ɗan adam ne ba to wannan kuskure ne to zamu ga cewa Allah madaukakin sarki shi ya ambata cewa ya halicci annabi sallallahu alaihi wasallam ne mutum ne dan adam daga mahaifi da mahaifiya zaka ga an ce a cikin sira littafin sira irin su ar-ra'iqul maktum irin su nurul yaqin in kana karantawa zaka karanta zaka ji ana cewa wa ummuhu aminatu mahaifiyar shi aminatu huwa muhammadu bin abdullahi shi muhammad ne dan abdullahi to ya akai kai da kace gashi nan dan abdullahi kuma abdullahi nan kace dan adam ne mutum ne ita ma aminatu nan kace el adam ce mutum ce to ya za a yi kuma kace kuma halitta shi da haske akai sai su ce a ai an halicci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ne da haske tun kafin ma a halicci me yake da suna duniya da mutane gabaki daya kamar da suke kawo hadisai abinda suke kafa hujja akan shi kenan hadisai ne suke kawowa irin kwatankwacin wannan hadisan akwai hadisin da suke cewa da manzon Allah yake cewa awwalu ma khalaqa Allahu nuru nabiyik farkon abinda Allah madaukin sarki ya halitta shine hasken annabinka ya Jabir ya kai Jabir wai manzo Allah yake ga mishi sai dai wannan hadisi da'ifi ne malaman hadisi gaba daya sun tafi akan wannan hadisi ne da'ifi ba a ma san shi ba to duk mafi yawancin hadisan da suke zawwa suna kawowa wannan suna kafa hujja da shi duk hadisi ne da'ifai wai yau su suke kafa hujja da hadisi kuma sun bar aya sun koma hadisi ina kuma zaka tai da ayar da Allah madaukakin sarki yace me yake da suna subhanallazi asra bi abdi ayoyi suna da yawa da Allah madaukakin sarki yace shi ya halicci annabi bawon sa ne annabi amma sai ka ina dan adam ne kuma kaman mu domin Allah madaukakin sarki yayi bayani yace yaya za a yi a turo mu mutane mala'ika ta yaya in mala'ika aka turo ai ba za su iya me yake da suna su kuma hadisi ya tabbata cewa mala'iku su ne Allah ya halitta daga haske mala'iku ne Allah ya halitta daga haske to kana nihin annabi sallallahu alaihi wasallam mala'ika ne alhali kuma gashi nan ana cewa mala'ika jibril yana zuwa ya bashi mi ya mishi wahayi kuma mala'ika zai je mu mala'ika wahayi kai mala abubuwan suna da yawa Allah madaukakin sarki ya kare to a takaice dai annabi sallallahu alaihi wasallam dan adam ne mutum ne amma ba kamar kowa ba shi yasa idan ka zo fassara sai ka ce dan adam ne mutum ne dan adam amma fa ba irin mu ba shi ya sha bamban da mu saboda shi yana da falaloli masu yawa kamar yadda muka ambata wasu daga ciki tambaya ta gaba mallam yace su'al hal huwa hayyun aw mayyit shin annabi sallallahu alaihi wasallam yana da rai har yanzu ko kuma ya koma ga Allah mallam yace huwa mayyitun wa dinuhu baqin ila yawmil qiyama yace annabi sallallahu alaihi wasallam ai ya koma ga Allah sai dai addinin sa wanzashe ne har ranar tashin alkiyama to sai dai anan annabi sallallahu alaihi wasallam tabbas ya koma ga Allah madaukakin sarki saboda Allah madaukakin sarki da kanshi yana cewa innaka mayyitun wa innahum mayyitun kai ya annabi sallallahu alaihi wasallam lalle kai zaka mutu kuma su ma waɗanda suke tare da kai za su mutu kowa zai mutu kullu nafsin dha'iqatul maut kadiba ka gawa kowace rai sai ta dandana mutuwa kai har Allah madaukakin sarki a wata ayan ma yake cewa kullu shay'in halikun illa wajha anan halikun ay mayyit komi suka ce komi ne kullu shay ya shiga komi har mala'iku kai hatta mutuwar ita kanta sai ta dandana mutuwa saboda ita kanta mutuwar ai Allah ne ya halice ta kuma ita ma Allah ne ya busa mata rai tana zuwa tana daukar ran bayan Allah ko to ita ma a ranar tashin alkiyama sai Allah ya sa ita ma ta mutu kai malam wani abu sai su Allah ka diba kaga mutuwan mai daukan ita ma za a dauki ranta. Hadisi ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa a ranar tashin alqiyama gaban ɗan wuta da gaban ɗan aljanna an kare hisabi, sai a ce ma ɗan wuta khuludun fala maut, ku dawwama a cikin wuta babu mutuwa, amma kuma ɗan aljanna ku dawwama a cikin aljanna babu mutuwa. Sai a zo da mutuwa, kowa yana gani sai a yanka ta, saboda a lokacin din mun ga mutuwa, saboda lokacin da za ta dauke mu ai mun ganta. To a ranar tashi alkiyama za a zo da ita ma a kashe ta a yanka ta. Kaga Allah madaukin sarki, innahu la yukhliful mi'ad, Allah baya saba alƙawarinsa, da yace kullu nafsin kinnawa, wallahi kowane ran nan sai ya danna mutuwa. To daga ciki akwai annabi sallallahu alaihi wasallam, shi ma rai ne a jikinsa, wannan yake nuna ashe ya mutu. Kuma Allah madaukin sarki ya bada labari a cikin suratu Ali Imran, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qabli rusul afa in mata aw qutila qalabtum ala aqabikum kadiba. Kaga abinda Allah madaukin sarki yace, annabi sallallahu Allah yace wa ma muhammadun, shi annabi sallallahu alaihi wasallam ba komai bane ba, illa rasulun qad khalat min qabli rusul, yace face annabi ne wanda kuma annab ba shi kadai ne annabin ba, kuma wanda annabawa kuma sun gabace shi kafin ya zo. Annan kadai zaka gane ma Allah yana maka bayani akan annabi sallallahu alaihi wasallam zai mutu ne. Yo lokacin da Allah yake bayani akan annabi Muhammad manzo ne, sai yace amma qad khalat min qablihi rusul, wasu manzannin da yawa sun gabace shi. To ina suke yanzu? Sun mutu, sun koma ga Allah. Wannan yake nuna shi ma annabi sallallahu alaihi wasallam in kenan zai koma ga Allah madaukakin sarki. Kuma sai Allah a gaba sai yace afa in mata, kaga ya nuna yace to shin wai idan annabin ya mutu za ku koma kan kafirci ne, za ku koma kan abinda kuke yi ne kafin annabi ya zo? To kaga shi yasa a ƙarshen ayar Allah madaukakin sarki yake cewa wa man yanqalibu ala aqibaihi falan yadur Allah shay'a, duk wanda ya koma shirka ko ya koma kafircinsa ga Allah bayan annabi ya rasu, to ho ba zai cutar da Allah da komai ba. Ai shi yasa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu ya koma ga Allah, sahabban manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bus taba shiga irin cikin tashin hankali ba kamar irin wannan ranar. Aisha radiyallahu anha take cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya cika ne ya koma ga Allah yana kishin gida a kirjina, ina rungume da shi. Iya daga cikin abinda Aisha radiyallahu anha take alfahari da shi kan cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya mutu cikin ɗakin ta, sannan kuma tana rungume da shi ya rasu sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Yana mutuwa sayyidina Abubakar da yazo ya diba, sai yace Allahu akbar, annabi sallallahu alaihi wasallam lokaci yayi. Sayyidina Umar yazo ana hodi ana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam ya rasu, yace duk wanda yace annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah sai na fille mishi kai. Sayyidina Umar ya zare takobi saboda ya gigice, ba su so su rabu da masoyinsu sallallahu alaihi wasallam. Sai da Sayyidina Abubakar yazo sai ya karanta ma Sayyidina Umar wannan ayar, wa ma muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi rusul. Sayyidina Umar yace wallahi ya manta da wannan ayar, sai ya ji kamar a lokacin ne ayar nan ta sabka, daga wannan lokacin sai yarda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah. To wannan yake nuna annabi sallallahu alaihi wasallam shi ma dan adam ne zai koma ga Allah, saboda rai ne, kuma Allah yace kowane rai sai ya koma ga Allah. Wa'inda suke kan cewa ai annabi sallallahu alaihi wasallam bai mutu ba ba dan komai bane ba, saboda suna so su fake da rishin wannan mutuwar ne su kai wasu wanda suke so su kai wani matsayi, amma suna ruduwa da wani hadisi wanda tabbatacce ne daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, wanda hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa al anbiya'u ahya'un fi quburihim wa qad yusalluna kama ra'a muhammadun sallallahu alaihi wasallam musa. Manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko kuma hadisin yanda yazo innal anbiya'a ahya'un fi quburihim yusallun aw kama qala sallallahu alaihi wasallam, Allah sallallahu alaihi wasallam yace annabawa rayayyu ne a cikin kabarinsu suna ma sallah. To anan malamai sun yi ta karin bayani lokaci ya tafi amma zan dan takaita. Ibn Taymiyyah rahmatullahi alayhi wa rahimallahu jami'al muslimin da yazo bayani akan wannan hadisin sai yace tabbas hadisi ne ingantacce, sannan kuma akwai abubuwan da suke nuna mana kuma ingancin hadisin. Yace lokacin da Allah madaukakin sarki yayi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, da aka yi Isra'i da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam, ai annabi sallallahu alaihi wasallam ya hadu da annabi Musa yana sallah, sannan kuma ya hadu da sauran annabawa kamar yadda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya bada labari. To wannan yasa Ibn Taymiyyah yake cewa ai haka ne, domin da ba a raye suke ba da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ba zai gansu ba, amma fa da aka ce a rayen suke fa, kuma duka an yi ittifaki akan cewa rayuwar nan fa ba irin ta duniya bace ba, hayatun barzakhiyatun ake kiranta, rayuwa ce ta kabari, amma kuma wanda su Allah yake banci annabawa da wannan rayuwar wadda ta sha bamban da ta saura. Tabbas a cikin sauran halittu ana samun wa'inda suke rayuwa kamar shahidai, domin ko ƙasa ba ta cin namansu, su yanda aka binne su haka ƙasa ba za ta taɓa iya cin jikinsu ba har ranar tashin alƙiyama. To sai Ibn Taymiyyah yake cewa to tunda ko aka samu wasu daga cikin bayan Allah wanda ba su kai daraja annabawa ba sun samu wannan falala, to ina ga kuma su annabawa? Kinan dole su falalarsu ta hita saura, kuma ya tabbata a lokacin da aka yi ruwa, aka yi ambaliya ruwa ya ci makabarta ta Madina, na mata sunan makabartar, akwai sahabban da shahidan da aka binne su sama da shekara 40, da ruwan nan ya zo ya ci wannan makabartar, sai ga shi nan gawawwakinsu yanda ka san yanzu aka sanya su cikin kabarinsu bayan shekara 40. Wannan yake nuna maka ashe akwai wa'inda Allah madaukakin sarki ya sanya ba za su yi mi wannan ba zai taba cin naman jikinsu ba. To wannan dai a takaice hadisi ne ingantacce, kuma malamai da yawa sun yi bayani akai, irin su Ibn Taymiyyah, akwai irin su al-Imam as-Sakhawi yayi bayani, irin su al-Imam as-Suyuti, duk sun yi bayani akan wannan. Babu lokaci ya tafi ba za mu samu lokacin karantawa ba, wataƙila idan Allah madaukakin sarki ya kai mu darasi na gaba mu dan yi ƙarin bayani dan kadan takaitacce akan wannan gaba sai mu ci gaba. Da fatan abin da muka faɗi daidai, Allah madaukakin sarki ya samu yi tarayya cikin lada, inda ne kuskure Allah madaukakin sarki ya gafarta mana. Sai dai kafin musallame insha Allah ta'ala karatu na sati na gaba zai kasance ranar Lahadi maimakon ranar Asabar. Kenan ranar Asabar ba za a yi shi ba, amma za mu yi shi ranar Lahadi. Kenan karatun zai zamanto kamar haka yanzu, wannan sati idan muka yi ranar Asabar, to sati na gabansa za mu yi shi ranar Lahadi ne saboda wasu uzurruka da suke gintawa insha Allah ta'ala. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.